Aka,
may we are.
Let me say this very categorical. If I were him, I would resign and face all the allegations against me.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci, barkanku da saduwa da ku a wannan sabon shiri na tsaka mai wuya. Gwamnatin jihar Zamfara mai ci yanzu Dauda Lawan ya fito balo-balo yana zargin gwamnatin da ya gada Bello Muhammad Matawalle da cewa yana da alaka da barayin daji kuma ya kamata ya sauka daga mukamin shi na ministan tsaro.
Let me say this very categorical. If I were him, I would resign and face all the allegations against me. And that would have been more honorable because from all the information we're getting, my predecessor was fully involved in some of these banditry issues.
Bari na faɗa ƙarara, idan da ni ne shi, zan yi murabus na fuskanci dukkan zarge-zargen da ake yi a kaina. Hakan zai fi nuna dattaku, saboda daga irin bayanan da muke samu, wanda na gada a mulki na da hannu dumu-dumu a wasu daga cikin al'amuran 'yan bindigan nan.
How can you imagine all these allegations against him and he's still the minister of defense? I mean, that is unfair.
Ta yaya za a ce duk da waɗannan zarge-zarge a ce kuma shine ministan tsaro? Ina ga ba ya adalci ba.
This man could have been honorable, stay aside, face all these allegations, clear his name and then come back and continue to do whatever he wants to do. That would have been more honorable as far as I'm concerned. If I'm in that position, believe me, I'll put in my resignation letter.
Kamata yayi a ce ya nuna da taku, ya ja gefe ya fuskanci dukkan zarge-zargen da ake yi masa don ya wanke kansa, daga baya sai ya koma duk inda yake so ya koma. A irin ta mahangar, yin hakan shine da taku. Idan da ni ne a halin da yake ciki, da tuni na miƙa takardar murabus ɗina.
Wannan shine fasara abinda Dauda Lawan gwamnan Zamfara ya faɗa game da wanda ya gada ministan tsaro kuma tsohon gwamnan Zamfara din Bello Muhammad Matawalle Maradin. To muna ci gaba da neman shi ministan domin ya fito ya kare kansa, amma kafin mu samu shi mun samu ni na kusa da shi, wato Yusuf Idris wanda shine tsohon director general na sha'anin yan jaridu daga shi Matawalle din, wanda yayi magana da wakilin mu a cikin Gusa Abdulrazak Bello Kaura, inda kuma yake kare shi Matawalle din.
Malam Abdulrazak, kamar yadda ka sani, wannan magana ma ce mata rena mutane wayo da kuma rashin sanin ciwon kai da kuma abin da ya kamata, kuma abin da ake ce ma ofishin gwamna shi a Dauda yake yi. Shi ya kamata ya sauka da kujerar shi ta gwamna domin ya ci amanar jiha, ya ci amanar ƙasa. Wannan ci amanar ƙasa ne. Kuma idan Matawalle yake irin waɗannan maganganu, da yanzu ka ji su ɗan PDP sun bi wasu maganganu na banza, wanda Matawalle lokacin da yana gwamna, ai abin da ya yi sulhu ya yi da mutane waɗanda ake kira bandit. Kuma tare da dukkan jami'an tsaron Najeriya, akwai sojoji ciki, akwai 'yan sanda ciki, akwai DSS ciki, akwai civil defense ciki, akwai manyan malaman addini na jiha da na waje, akwai manyan 'yan siyasa na ciki da na waje, da kuma sanin fadar shugaban ƙasa a wancan lokaci wannan abu. So don ka yi sulhu da mutane shine za a da a ce wai kuma kana da alaka da su, kuma da aka yi sulhun bai tasiri ba, domin lokacin da aka yi sulhu sai da aka yi shekara ɗaya da wani abu. Ba a tarun hanya jihar Zamfara ko ina, ba a kidnapping ko ina, ba a kai attack ko ina ba. Kasuwanninmu ko da Matawalle ya zo duka a rufe suke, amma duka sai da ya bude su gaba ɗaya, ko ta kasuwa tana ci a jihar Zamfara. Ka hada da yanzu wanda ma a cikin garin Gusau ma is not safe, wanda a lokacin gwamnatin Matawalle a kamar hukumar mulki guda ba a samu attack ko ɗaya ba. To balantane shi yanzu ya zo wayannan maganganu.
Wayo arewa,
wayo arewa,
muna ji muna gani yan arewa, za a naka sa yankin arewa.
Wayo arewa,
wayo arewa,
wayo arewa,
wayo arewa,
muna ji muna gani yan arewa, za a naka sa yankin arewa.
To dama an dade yana cewa rawar da cin hanci da rashawa da wasu matakai da wasu manyan mutane a cikin soja da gwamnati da jama'a suke takawa wajen haɗe kai da barayin dajin nan suke hana a samu shawo kan wannan matsalar tsaro da ke addabar arewacin Najeriya. Da haka muke sake marhaba Lale ga bakin mu, tsofaffin sojoji guda biyu, ɗaya na sama ɗaya na ƙasa, wato retired group captain Sadiq Garba Shehu da kuma retired major Yahaya Shunku, wanda suke duba mana abubuwan da ke kawo kalubala ga wannan kokari da ake na kawo Najeriya zaman lafiya. Wakilin mu a Abuja Hassan Mai Nakana ya tattauna da su.
Ina son ka ji mun yan da kake kallon yadda gwamnatin Tinubu take dinkalan kalubalen tsaro musamman a nan arewacin Najeriya. Tana yin abin da ya kamata, ta dauko hanya ko kuma bata ma sa dan baba.
Arubuce a takardar da yasa na yeso na takardar na manifesto din shi. Na dai karanta abin da aka rubuta miki shi. Arubuce abubuwa ne masu rubuce amma gaskiya har yanzu ba a yi ba. Sai dai shin ku yayi magana na ce ko dan tabukabu ya fi shugaban da su su ji. To sai kai mamaki me yasa ba a sa kuɗi a wannan sojojin? Me yasa ba a sa kuɗi a ƴan sanda? Magana ɗaya kenan. Na biyu, maganan da aka fara yi lokacin Buhari ba a zo an gama ta ba. Na a duba tsarin tsaro na gaba. Abin da nake gani tsaro me yayi aikin shugaban ƙasa? Me yayi aikin minista? Me yayi aikin CDS? Sai an sake duba wannan. Don a gaskiya a yanzu da muke yi an bar aikin ne na kowa. Aka ce wai job is for everybody to for nobody. A takaice ni yanzu a gaskiya ne ku faɗa maka ni ba zan ce wai ga wanda yake gudu ba. Ba san shi ba. The same thing with police. Za ka ce mun ministan police affairs yana da wani power akan IGP ko abin da suka yi. So sai an gyara waɗannan. Sannan su kuma ƴan majalisa suna da babban matsala. Sai sun daina munafunce. Sun kalli ƙasa, sun kalli NGO da suke cikin wahala, sun daina waɗannan jirgin da ake yi. Wanda yake fa tuka ko abu aka yi tafi tashi taba. Wannan abubuwan za su fita kuma in ba ya hankali ba wannan abin zai shigowa. So ɓangaren shugaban ƙasa suna da laifinsu saboda ba su saki mara ministan defense da abin wasu suna na gona yarin cewa wai a kori ba zai zo a kori abin nan. A gaskiya mutumin da ba shi yake hosting ba, ba shi yake promotion ba, ba shi yake recruitment ba, ba shi yake controlling budget ba, ba shi yake operational power wanda yake leader mai shi kuma yi. To ya za a ce dai ko da sun tada ya ce an kore shi, ne na shi a ciki. Ai bai da wani abu a ciki. Ba ya da wani abu a ciki. To sai an gyara wannan tsarin. Sai ƴan majalisa suna da babban aiki ba aiki kaɗai na shugaban ƙasa ba ne. Sannan su kuma na ba da misalin Hafsat Shozan da ya ce shi ba zai ba da cin hanci ba. Ban ga abin da ya sa su waɗannan sojojin ba za su yi haka ba. Shugaban su ɗora wuce abin a ce wurin shi. Sai in kai magana da sojoji za ka ji suna cewa ana sa kuɗi a fefa amma wurin karɓan sa yana da wahala. Sai ka ɗan saki nan cin hanci da rashawa. To me yasa ba za su yi ƙasa mali ba? An san soja da san ƙasa. Me yasa ba za su yi abin da yayyen su suka yi ba? Su ce ba za su bayar ba. Ni ban ga abin da zai hana a san sojoji faɗa mai shugaban ƙasa cewa ba ban kai faɗa mai minista cewa ba a bani ba. Shi ministan da sanin da zai fito da magana ko shugaban ƙasa. A yi daga baya mutanen Najeriya ba shi ba prime minister ko CEO suka zaɓa ba, wanda suka zaɓa president ne, shi kuma president ya appointing minister ya appointing prime minister. To finally duka abin a hannun shugaban ƙasa ne. Kuma na ƙara jaddadawa a yanzu da muke tafiya shugaban ƙasa ba ya da lokacin duba sojoji.
Na'am. Group captain kafin ka rufe. Kwanan nan na ga ƴan sanda sun ce sun ban kaɗo wani yunkurin yin juyin mulki a shugaban ƙasa har ma suna neman wani bature ɗan Burtaniya wanda yake kitsa wannan al'amarin. Ya kake kallon wannan ikirarin ƴan sanda?
To shi ma dai muna kallon wannan ikirarin kuma ina fata kuma yadda nake yana kawo rashin yadda tsakanin gwamnati da jami'an tsaro. Muna kallo. Na yi maganar Hadiza, na yi maganar ƴan Dubai ko ina cikin lokacin da zai kawo su. In ana wannan maganar ba a ganin komai abin sai ya zama shi ne. To ina nima wannan maganar ina jin ta. Shi dai mutum ya fito ya ci shi ba a miki kofi ba. Kuma sun ce gashi. To muna so mu ga magana. To amma in Najeriya zai mutu haka maganar nan za ta mutu. Ba za ka kan ƴan sanda ne suke da gaskiya ba, ko shi da Bature ne yake da gaskiya. In ka tambaya sai a ce maka ya ta security mata, ai ba za a bayani ba. Ba komai ne ake koyewa a kan security mata ba. In aka samu scandal a wasu ƙasashe sai an yi bincike kuma sai an faɗa ma ƴan ƙasa. ƴan ƙasa suna da daman su san abin da ake yi.
Na'am. Mejiya shin ku a ƙarshe kai ya kake ganin wannan ikirarin ne ƴan sanda cewa sun ban kaɗo wani yunkurin jiya mulki a shugaba Tinubu da wancan Bature ke kitsawa?
To in ka ji irin wannan shi dai Bature ba daidai Najeriya ba ne. Saboda haka akwai wanda ake nufin alƙaya ma wannan al'amarin shi sai aka biyo a faro da cewa ga wani Bature wanda ake zargi kuma musamman maganar nan ta fito daga wurin ƴan sanda ba NIA ba ba kuma DSS ba. Saboda haka wannan al'amari ne wanda yake ba za ya karɓi ga duk wani ɗan Najeriya mai tunani ba. tafiya sai ta siyasa ana so a nan kai wani wanda yake kima a siyasar shi ana gani ta haka dai za a bi a kama shi a ci gaba da tuhuma har a ce lokacin zabubuka nan gaba ya zo kila ana kan tuhuma akan wannan magana wannan shine ne ni na fahimta
major yashin ku idan muka duba makwartan kasashen mu yan kankanin kasashe irin su jamhuriyar Niger irin su Chad irin su Mali irin su Burkina wato zaga sojojin suna kazar-kazar sosai wurin yaki da yan bindiga ko yan ta'adda dake kafafen su kuma a wasu lokacin zaga cewar a karo daya ana samun kyakkyawan nasara wanda kuma yake bada ma'ana mai kyau wasu suna korafin cewar ba a ganin irin haka a Najeriya kai da haka kuma haka ne mai sa
kamar yadda karnisa ko wayannan kasashe akasarin su sun zo da sabon salo wanda aka samu jagororin su shugabanni ne na rundunonin soja kuma suna so su nuna wa ƴan ƙasa da duniya baki ɗaya cewa da gaske suke tsoro akan su wannan gyara ko ba komai za a dauki lokaci suna kokari su ga sun kawo canjin da za a yarda a gamsu cewa ƙasar ce a gaban su sabanin labin yanzu da aka yi shekaru kusan 25 kenan ake kai da dawo wannan tsari na demokradiya kullum abu baya yake ta koma sakamakon yanda su ƴan siyasan ra'ayinsu shine kawai ta yanda za a yi su gyara da kuma kare muradun su wannan yana daga cikin dalilin da yasa ake ganin saurin ci gaba a wancan bangare muna gani yadda bangaren tsaron nan ya tabarbare a kasan nan kamar yadda aka faro daga shirin nan na inda ake kashe kuɗi da sunan za a tabbatar da tsaro har yanzu abin yake cinyewa sakamakon kawai akwai wa'yansu wa'yanda su suna da wani tsarin su na ƙarƙashin ƙasa na abin da za su samu shi ne abin da ya dame su ba kasancewar ƙasar nan a matsayin ƙasa ƴantacciya mai tsiyarci da kanta ba.
Tuwa gaishe kuma malamai to za mu tsaya nan sai mun dawo rana wa cewa mu ji me yasa sauran fannoni ko kuma jihohin Najeriya suke kamar ba ruwansu da abin da ke faruwa a arewa yanzu nan za mu ja burki sai ranar talata mai zuwan Allah ya kai mu ga madadin su baƙin namu da kuma shi wakilin mu Hassan Maina Kaina Aliyu Mustafa Sokoto ne a Washington. Ku huta lafiya.